الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 16 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 23 ga watan 5 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi da taimakon Allah tabaraka wata'ala. Darasi ne ya gabata mun gama littafin da ake kiransa da suna Kundatul Ahkam. A yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabon wani littafi. Wannan littafi ana kiransa da suna Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Allamatul Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Azumi na ramuwa, wani misali mutum ya wayi gari da azumi na ramuwa yana iya canza shi ya koma na nafila? Baya yiwuwa. Lokacin da ka ɗauki azumi da niyyar azumi na farilla, to baya dacewa a canza shi ya koma a matsayin azumi na nafila, ko ka wayi gari da azumi na nafila ka canza shi ya koma azumi na farilla. Saboda shi azumi na ramuwa farilla ne, dole ne mutum ya rama iya adadin abin da yake kanshi na azumi. Don haka ita niyya dole ne ka kudurta, shin azumi ne za ka yi na farilla ko kuma azumi ne za ka yi na nafila. Don haka in ka riga ka yi niyya, ba maganar ka canza. Na'am. Farkon tsayawar Ramadan, da zaran ka samu labarin an ga wata, a wannan lokaci za ka iya saka niyyar azumtar wannan wata gaba ɗayansa a cikin zuciyarka, 30 ko 30 ba ɗaya. An so, kamar yadda malamai suka faɗa, a kowane dare mutum ya jaddada niyya, amma niyya dai tak in ka yi a farkon wata ta wadatar da kai har zuwa ƙarshensa. Sai dai wani abu ya gitta na uzuri wanda yake ba da damar a ajiye azumi, bulaguro ko rashin lafiya, ko kuma kasancewar ciki da mace take ɗauke da shi, ko shayarwa, ko jinin al'ada, ko jinin biki. Idan ɗaya daga cikin waɗannan uzurra suka gitta mutum ya ajiye azumi, to lokacin da uzurin ya gushe mutum zai ci gaba da azumi, to ana buƙatar mutum ya jaddada niyya. Wai misali mutum ne aka wayi gari, jiya ba shi da labarin tsayawar wata, bayan an wayi gari bai ci ba bai sha ba, sai ya samu labarin wata ya tsaya a jiya. to kaddara cewa ma ya ci ya sha daga lokacin da ya samu labarin cewa jiya wata ya tsaya, daga wannan lokaci zai yi niyyar azumi ya ci gaba da shi, kuma ba maganar ya rama wannan azumi a ƙarshen azumi. Daga lokacin da ka samu labari, daga lokacin nan za ka yi niyya, ko da bayan gushewar rana ne. An gane ko? Maganar rukun baki wannan baya da asali. Da zaran ka samu labarin cewa jiya wata ya tsaya, sawa'an baka ci ba baka sha ba, ko ka ci ka sha, da wannan lokaci za ka yi niyyar azumi ko ka ci gaba da shi. Dalili akan haka shine hadisin da na cikin Sahihul Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar Ashura, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wani daga cikin sahabbansa cewa yayi shela, duk wanda ya wayi gari yana azumi, manzo Allah ya ce ya cika azuminsa, wanda ya wayi gari yana ci yana sha, manzo Allah ya ce ya kame ya ci ga yayi niyyar azumi daga wannan lokaci ya wuce. Wanda azumin Ashura a farkon, wani yakan iya cewa to ai azumin Ashura nafila ne, azumin Ashura a farkon musulunci farilla ne kafin Allah ya farlanta azumi na Ramadan. Dan haka wannan hadisi malamai suka tabbatar da cewa dalili ne wanda ke nuna in aka wayi gari ka samu labarin tsayawar wata a jiya, daga wannan lokaci za ka yi niyyar azumi ka wuce da shi, sawa'an ka ci ka sha ko baka ci ba kusha ba da aka wayi gari. Yawwa, kamar yanda muka yi bayani a farko cewa yau za mu shiga sabon littafi na musamman, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kafin mu shiga littafin gadan-gadan, wato muna da muqaddima guda biyu waɗanda suke takaitattu, ko mu ce shimfiɗa guda biyu waɗanda suke takaitattu. Shimfiɗa ta farko game da tarjama ta mawallafin littafin, ma'ana mu san wanda malamin da ya wallafa wannan littafin. Shimfiɗa ta biyu shine game da abin da ya shafi littafin. A farko, shi mawallafin wannan littafi ana kiransa da sunan Al-Allamatul Hafiz Abul Fadli Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani, wanda Asqalan wato alƙarya ce ko mu ce birni ne daga cikin biranen Filistine, wanda birnin yana kusa da Gaza. An gane ku? Yana kusa da Gaza, wanda asalinsa shi malamin, amma an haife shi a birnin Masar a ran 12 ga watan Sha'ban shekara ta 773. An haife shi a birnin Masar 12 ga watan Sha'ban shekara ta 773. A wannan birni na Masar, wato ya rayu yana lokacin yana cikin yarintarsa mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa, haka nan mahaifinsa wato yana cikin kuruciya, shi Ibn Hajar Allah ya ji kansa yana cikin kuruciyarsa Allah ya ma mahaifinsa rasuwa. Kenan a takaice dai ya tashi yana maraya. Bayan ya cika shekaru 5 da aihuwa, aka kai shi makaranta ta koyon Alƙur'ani, ma'ana katatib, irin waɗannan makarantu waɗanda suke na allo. Kafin ya cike shekara, yana da shekara 9, wato ya haddace Alƙur'ani duka a cikin shekaru 4 da kai shi makaranta ya haddace Alƙur'ani, wanda kamar yadda malamai suka hakaito a ran da aka kai shi makaranta wajen malamin da aka kai shi, a ran ne ya haddace suratul Maryam gaba ɗayanta aya 201. Bayan ya gama haddata Alƙur'ani yana da shekaru 9, a lokacin nan ya dukufa akan haddace wato mutun wadanda suke nan tattafan ilimi ya haddace wani littafi wanda littafi ne na fiqh wanda ake kiran shi al-umda ya haddace wani littafi wanda ake kiran shi al-hawis sagir da mukhtasar na ibn al-hajib da kuma bangaren nahwu ya haddace littafin da ake kiran sa da suna mulhatul i'rab wannan dutun yana yaron sa ya haddace wadannan littattafai ya nemi ilimi a wajen manya-manyan malamai masu yawa na daga cikin malaman sa waɗanda suka fi shahara akwai As-Siraj al-Bulkini al-Imam al-Bulkini wannan shine malamin sa daga cikin manya-manyan malaman da ya karatu a wajen su wannan malami As-Siraj al-Bulkini ya karanci fanni na fiqh a wajen sa sannan na daga cikin malaman sa wato Ibnul Mulakkin wanda Ibnul Mulakkin malami ne daga cikin manya-manyan malaman birnin Sham malami ne wanda yake na hadisi malam ya nazince shi kwarai shekaru sun wuce a lissafa yana tare da shi yana wato daukan yin karatu a gunsa sannan akwai Abdurrahim Ibn Razin wannan malami shi ko a gunsa ne Ibn Hajar Allah ya ji kansa wato ya karanci littafin Sahihul Bukhari sannan akwai Al-Hafiz Al-Iraqi Zainuddin Al-Iraqi malam ya nazarce shi tsawon shekara goma duk wasu karatuttuka da Al-Hafiz Al-Iraqi wato ya ji daga malamansa Ibn Hajar Allah ya ji kansa sai da ya koyi waɗannan littattafai a gunsa sannan akwai Al-Jamal Ibn Zahira shi ma a birnin Makka yake yana daga cikin malamansa wanda ya karanci wato wani bangare na ilimi a gunsa sannan akwai Al-Iz Ibn Jama'a shi ma wannan malam ya yawaita daukan darasi sosai a gunsa sannan akwai Al-Fayruza Abadi malamin da ya wallafa Al-Qamusul Mufid wanda malam ya karanci abinda ya shafi ulumul arabiyya ma'ana fanni-fanni na ilimin larabci abin wannan malami ya koya haka akwai Ahmad Ibn Abdurrahman wanda aka fi saninsa da Ibn Hisham shi ma malam ya nemi ilimin abinda ya shafi yaren larabci abinsa domin shi ma malami ne wanda yake shahararre a bangaren wato ilimi wanda yake na larabci sannan akwai Al-Burhanu Sannuki shi ma wannan malami Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya je ya karanci kira'a bakwai a wajensa abinda ya shafi kenan bangaren Al-Qur'ani a jimilce malam yana da malamai masu yawa wanda sun wuce a lissafa wannan kaɗan ne daga cikinsu bayan haka malam ya da ya ɗan gama da abinda ke wajen malaman garinsu sai ya yi bulaguro kamar yadda yin bulaguro a wajen neman ilimi sunna ce ta magabata kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana bulaguran annabi Musa alaihi salam da almajirinsa domin neman ilimi lokacin da Ubangiji ta'ala ya ce masa yana da wani bawa a mahadar teku guda biyu wanda kai Musa ya fi ka ilimi annabi Musa alaihi salam ya roƙi Ubangijinsa ya nuna masa alama wadda zai haɗu da wannan malami a lokacin nan kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Kahf annabi Musa alaihi salam ya ja almajirinsa suka yi bulaguro domin neman ƙarin ilimi to neman bulaguro domin neman ilimi wannan sunna ce ta magabata kuma haka aka samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato suna bulaguro takanas domin neman ilimi domin an samu sahabin da ya tafiyar wata guda domin karɓo hadisi daya-daya hadisi guda ne amma sai da ya bulaguron wata guda to dan haka duk wani malami daga cikin magabata za ka samu cewa ya yi bulaguro a kan neman ilimi ya je gari kaza ya je gari kaza ya je gari kaza to dan haka Ibn Hajar Allah ya ji kansa shi ma ba a bar shi a baya ba farko dai cikin bulaguransa da ya yi na neman ilimi ya tafi wato garuruwan nan guda biyu masu alhurma Makka da Madina. Domin ya tafi Makka ya zauna ya nemi ilimi a birnin Makka a shekara ta 785, har ma a wannan lokaci ya yi limanci na sallar tarawihi a masallacin harami na Makka. A wannan bulaguransa da ya yi birnin Makka ya samu wani malamin hadisi wanda ake kiran shi Afifuddin An-Naisaburi. Ya ji Sahihul Bukhari a gunsa, ma'ana malamin ya karantar da shi Sahihul Bukhari a birnin Makka. Sannan bayan haka ya ringa kai kawo birnin Makka domin yin hajji da umra. Na daga cikin garuruwan da malamin ya tafi neman ilimi, ya tafi birnin Dimashik. A Dimashik ya haɗu da manya-manyan almajiran Ibn Asakir, wanda Ibn Asakir malami ne wanda yake da tarihi. A nan malam ya haɗu da daga cikin manya-manyan almajiransa al-imamu wato Ibn Mulaikin da al-imamu Kulki, malaman da suka gabata daga cikin malamansa da muka zane. A birnin Sham da ya tafi ya haɗu da waɗannan manya-manyan almajiran Ibn Asakir, wato ya karɓi abin da ke gunsu, ya lazince su zamani wanda yake mai tsawo. Sannan kuma ya tafi birnin Kudus wato domin neman ilimi da mafi yawan garuruwa waɗanda suke na Filistine, kamar birnin da ake kiran shi Nablus. Nablus yau tana cikin Liban, irin su Madinatul Khalil, irin su Ramallah tana cikin Filistine, haka nan da Gaza. Ya haɗu da malaman waɗannan birane ya fa'idanci abin da ke gunsu na ilimi. Sannan kuma ya tafi Sana'a. Sana'a ita ce capital ɗin Yaman a yau, da garuruwa waɗanda suka shahara da malamai daga cikin biranen Yaman. Malam ya tafi ya fa'idanci abin da ke gunsu na ilimi. Na daga cikin ayyukan da malam ya jikunta bayan wato ya ɗan samu abin da ya samu na ilimi, kuma ya zauna yana wallafa littattafai yana karantarwa, akwai ayyuka da dama wanda aka ɗora masa. Akwai daga cikin shugabanni shine Sultan Al-Mu'ayyad, wato ya jikunta masa cewa ya zamanto shine mataimakin alƙalinsu a wannan lokaci Jalaluddin Al-Bunqidi, ya zamanto shine mataimakinsa, ma'ana na'ibinsa. Bayan haka a shekara ta 827 an bujuro masa da cewa ya zamanto shine babban alƙali a birnin Masar. Malam ya karɓi wannan matsayi da aka masa na alƙalanci, amma bayan shekara ɗaya sai ya yi nadama game da wannan matsayi da ya karɓa. Ya rubuta istiƙada, ma'ana ya yi da miso ne ya bar wannan alƙalanci. Bayan ya rubuta istiƙada cewa a yafe masa a masaran gwabe wannan matsayi a karɓa ba zai iya ba, malamai suka zo suka nace masa cewa wannan matsayi ya dace da shi, dole ya amsa, idan bai amsa ba wa zai yi. Ya ga dai al'amarin ban makawa ya zama tilas a kan shi, sannan ya koma karɓar wannan alƙalanci. Jama'a sun yi farin ciki wanda ya kai matuƙa game da wannan muƙami da ya rike, domin ya kwatanta adalci ƙwarai akan wannan matsayi da ya rike. Bayan haka zuwa wani lokaci, bayan yana alƙalancin birnin Masar gaba ɗaya, sai aka haɗa masa da alƙalanci na birnin Sham a shekara ta 833, wanda bai wuce ba a matsayin shi na alƙali da ya kasance abubuwa sun dagude, an samu wato rikici wanda yake mai yawa a irin wannan lokaci. A taƙaice dai, a ƙarshe malam sai ya nemi cewa wannan alƙalanci gare ya aje wannan matsayi, wanda a matsayin wannan na alƙalanci da ya rike alƙalanci tsawon shekaru 21. Bayan a ƙarshe an masa shugabancin cewa shine alƙalin alƙalai gaba ɗaya a shekara ta 852, a shekarar da ya bar duniya. A wannan shekara ya aje gaba ɗaya wannan matsayi ran 8 ga watan Rabi'u Sani shekara ta 852 ya aje wannan matsayi na alƙalanci da aka masa. Bayan haka yana daga cikin ayyukan da aka jibinta ma malam, wato shine yin limanci na sallar Juma'a a babban masallaci na Jami'ar Azhar. Bayan haka kuma Hando ya karbi limanci a masallacin da ake kiran shi masallacin Amr ibn al-As, shi ma yana birnin Al-Kahira. Sannan kuma an ba shi matsayi na bada fatawa a wani gida da ake kira shi Darul Adil a birnin Masar. Ya zamanto shi ne babban malami wanda yake mai bada fatawa akan dukkan wasu masaloli. Yana daga cikin wato littattafan da malam ya wallafa, domin Allah ya azurta shi da wallafa littattafan da suke da fa'idodi wanda sun kai matuƙa ƙalla ka samu irin wannan fa'ida a cikin wani littafi in ba nashi ba. Domin duk littafin da malam ya wallafa ya faɗaɗa a cikin littafin, kuma ya haƙiƙance abin da yake cikin littafin, ma'ana komai sai malam ya tsaya ya tankaɗe ya rauraye sannan ya tabbatar da shi, domin yana daga cikin malamai waɗanda ake kiransu al-muhaqqiqun. Kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da samun karɓuwa da yaɗuwa game da duk littattafan da ya wallafa. Don haka a yau ba za ka samu wani malami wanda yake mai bahasi, ma'ana mai bincike akan wani ɓangare na ilimi, ko mai wallafa littafi face sai ya maida littattafan Ibn Hajar na daga cikin gimshikai madogara makoma izuwa gare su. Na daga cikin manya-manyan littattafansa da ya wallafa littafin da babu sama da shi shine Fathul Bari, wanda Fathul Bari sharhi ne wanda yake na Sahihul Bukhari, wanda malam da kansa yake faɗa wannan littafi sai da ya kwashi shekara 20 yana wallafa shi kafin ya gama shi. Har ma malamai suna faɗa cewa yi ma Sahihul Bukhari sharhi wannan bashi ne akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi al-Imam al-Bukhari ya gama aikin sa, amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su bashi ne akan su wannan littafi su yi masa sharhi. Malamai suka ce ba wanda ya biya wannan haƙƙi na bashi wanda yake kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face Ibn Hajar game da littafin da ya wallafa Fathul Bari. Shi ya biya mana wannan babban bashi da yake kanmu. Don haka ma malamai suke masa kirarin la hijrata ba'da al-fath. La hijrata ba'da al-fath. An gane ko, ma'ana babu wani littafi da zaka koma in dai a bangaren abin da ya shahi ilimi, bangaren abin da ya shahi sharhi na hadisi game da littafin Bukhari bayan Fathul Bari. Domin da yawa daga cikin malamai sun rigaye shi zuwa wannan fage, amma da ya zo duk abin da suka yi gaba ɗaya ya tattaro ya tankaɗe ya rauraye ya haɗa da nashi ya yi wannan littafi, wanda littafi ne wanda yake ƙwarai, fa'idar da take cikin shi ta wuce misali. Sannan na daga cikin manya-manyan littattafansa akwai Tahribut Tahrib. Tahribut Tahrib littafi ne wanda ya kunshi tarjama ta wato marwaitan waɗannan littattafai guda shida, Sahihul Bukhari da Sahihu Muslim da As-Sunanul Arba, wanda asalin littafin sunan shi Tahribul Kamal, wanda ya wallafa shi shine Al-Hafizul Mizzi, shi ya wallafa littafin, wanda littafin aƙalla mujalladi 35 ne. Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya zo wato ya tace wannan littafi ya dawo da shi mujalladi 4, yana daga cikin manya-manyan littattafansa kenan Tahribut Tahrib. Sannan kuma wannan Tahribut Tahrib ya ƙara tankaɗewa ya rauraye ya tace shi ya maida shi mujalladi 1, shine ake kiran shi Tahribut Tahrib, wanda littafin ya kunshi marwaitan waɗannan littattafai guda shida, Bukhari da Muslim da As-Sunanul Arba. Sannan yana daga cikin littattafan da ya wallafa akwai Al-Isaba fi Tamyizi Sahaba, wanda littafin ya kunshi tarjama ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. a ciki duk wasu waɗanda suke sahabbai gaba ɗaya sai da ya ambata su a ciki duk wanda dai suhubar shi ta tabbata cewa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya yi kokarin tattaro su a cikin wannan littafi da ake kiran shi al-Isaba fi tamyizis sahaba kuma wannan littafi ya bambanta da sauran littattafan da aka yi a bangaren tarihin sahabbai domin wannan littafi zai ambata maka waɗanda abinda su sahabban suka rawaito da kuma almahiransu waɗanda suka yi ruwaya daga gunsu sannan daga cikin littattafansa akwai gudugul maram littafin da yake gabanmu a yau insha Allah ta'ala wanda ƙarin bayani game da abinda ya shahi littafin zai zo nan kusa ba da jimawa ba a jimirce dai malam kamar yadda malamai suka kididdige yana da littattafai da ya wallafa littafi wajen sama da littafi kusan 150 littattafan da ya wallafa galibinsu kuma a bangaren abin da ya shahi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayatan mutiraya dan haka dai Ibn Hajar Allah ya ji kansa yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci waɗanda suka kawo babbar gudunmuwa game da abin da ya shafi karantarwa ta addini a bangaren abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suka kawo iya kokarinsu dan haka wannan bayani ne takaitacce game da abin da ya shafi malam illa kasancewar malamai magabata sun wallafa littattafai na musamman akan tarihin shi kamar yadda almajirinsa al-Allamatu Sakhawi ya wallafa littafi ya sanya masa suna al-Jawahir wad-Durar fi tarjamati al-Hafiz Ibn Hajar al-Jawahir wad-Durar ma'ana gwalagwalai da kayan kyalkyali game da tarihin wannan malami Ibn Hajar al-Asqalani Malam Allah ya masa rasuwa a birnin Masar ran 28 ga watan Zulhijja shekara ta 852 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 852 Allah ya karbi rayuwarsa a birnin Masar mun yi bayani a baya an haife shi ran 12 ga watan Sha'ban shekara ta 773 sannan kuma ya rasu shekara ta 852 a takaice kenan shekaru nawa yayi a nan dai farko dai ga shekara 27 bayan 27 kuma ga 52 27 ga 52 kenan in an gama shekara 82 iya shekarunsa a duniya shekara 82 ga 27 yawa ga 52 shekara 82 kenan abinda ya shafi shi wannan littafi littafi ne wanda yake tare da cewa littafi ne karami amma littafi ne wanda yake mai matukar fa'ida littafi ne wanda Allah ya sanya albarka a cikinsa wanda littafi ne wanda in ka tsaya ka fahimci abinda ke cikinsa to ya wadace ka game da duk wasu manya-manyan littattafai in dai akan abin da ya shafi bangaren hadisai ne waɗanda suke na hukunce-hukunce kamar yanda malamai da na da da na yau wato duk wani malami da ka sani ya dukufa akan ƙoƙarin fahimtar abin da ke cikin wannan littafi dan haka babu wata halaka da zaka samu ta wani malami daga cikin malamai waɗanda suka gabata da malamai waɗanda suke na yau sai ka samu littafin Bulughul Maram yana farko daga cikin kenan jadwalkin na darasan da ake yi a tsawon sati sai ka samu Bulughul Maram yana daga cikin waɗanda aka sanya su a farko a cikin amfulwajin tsarin lokacin waɗanda suke na karatu duk wani malami da ka sani dan haka kuma ɗaliban ilimi a dukkan wasu sasanni na duniya sun dukufa akan wannan littafi game da haddace shi da kokarin fahimtar abin da ke cikinsa sun wadatu da wannan littafi game da duk sauran wasu littattafai da aka wallafa akan bangaren abin da ya shafi adillatul ahkam ma'ana hadisai waɗanda suke bayani game da hukunce-hukunce domin akwai da tattafai da dama irin su al-muntaka na wato wannan al-Majd ibn Taymiyyah kakan ibn Taymiyyah al-Harrani ya wallafa littafi al-muntaka wanda ake kiran shi al-muntaka min ahadith da wannan al-wanda aka masa littafi da suna Nailul Awqar wanda al-Imam Shawkani ya masa muntakal akhbar sunan littafi wanda shi ma littafin ya kunshi hadisai waɗanda suke na hukunce hukunci haka idan ka dauki akwai al-muharrar fil hadith shi ma akan bangaren abin da ya shafi hadisai waɗanda suke na hukunce hukunce da sauran littattafai to amma malamai da dalibai sun wadatu da wannan littafi na Ibn Hajar Allah ya ji kansa ba dan komai ba saboda yawan fa'idodin da suke cikin sa dan haka na daga cikin abin da yasa wannan littafi malamai da dalibai suka dukufa a kansa domin ya bambanta da sauran littattafai game da wasu fa'idodi da suke cikin sa fa'ida ta farko malamin da ya wallafa wannan littafi wato idan ya zo da hadisi yakan bayyana maka martaba ta hadisi in hadisi ne wanda ya inganta zai gaya maka cewa hadisi ne ingantacce in hadisi ne hasan malam ba zai kyale ba sai ya bayyana in ma da'ifi ne malam sai ya bayyana maka kaga wannan wani babban aiki ne malam ya isar maka domin inda zai zo da hadisin ya bar maka shi haka kawai ba tare da wani bayani to wani babban aiki ne in ma a ce ka san ilimi na hadisi to aiki ne wanda zaka iya daukar lokaci mai tsawo kafin ka san menene darajar wannan hadisi to dan haka wannan yana daga cikin fa'idodin sa duk hadisin da malam zai zo da shi sai ya bayyana matsayin shi in ya inganta yayi bayanin ya inganta in bai inganta ba kuma malam zai yi bayani fa'ida ta biyu so da yawa malam yakan zo da hadisi sai ya takaita gabar da ake bukatar a zo da ita a wannan babin zaka samu wani hadisi yana da tsawo inda za a zo da wannan hadisi gaba ɗayan sa to kafin ka zo daidai gabar da kake bukata to an dau lokaci wanda yake mai tsawo to amma malam sai yayi kokarin takaita hadisin sai ya ciro daidai gabar da yake ake da bukata da ita a wannan babin kuma ba tare da cire hadisin da ya ma'ana ya canza wani abu wanda yake na ma'ana kamar yanzu misali za mu iske hadisi a cikin kitabu bahara da yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min mazadati imra'atin mushrika yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla da ruwan salkar wata mata mushrika wanda hadisin hadisi ne mai tsawon gaske amma malam kawai sai ya ciro daidai gabar da yake da bukata a cikin wannan bayani to wannan yana daga cikin fa'idar wannan littafi sabani ga wasu littattafan waɗanda suka kunshi a hadisul ahkam za a zo da hadisi gaba ɗayan shi tun daga farkon shi har zuwa ƙarshen shi saboda wata gaba to anan malam sai ya yanke hadisin sai ya zo da daidai gabar kuma yankewar da ba ta canza ma'ana sannan abu na uku wato in hadisi ya kasance yana da riwayoyi daban-daban wanda kuma a wata riwayar akwai ƙarin fa'ida to malam in ya zo da hadisin sai ya zo maka da wannan riwaya wanda ke akwai ƙarin wata fa'ida a ciki sai ya ce wa fi riwayatin kaza sai ya zo da wannan ƙarin riwaya ba dan komai ba domin fa'idar da take cikin sa fa'ida ta hudu game da wannan littafi kun mu ce miza ta hudu game da wannan littafi akan sauran littattafai malam ya tankadi ya rauraye ya tattaro hadisai daga cikin littattafai waɗanda suka shahara littattafan da su ne madogara su ne makoma na al'umma game da sanin wato dalilai waɗanda suke na hukunce hukunce misali al-musnad na al-imamu ahmad sannan da as-sahihan shine sahihul bukhari da sahihul muslim sannan da as-sunanul arba ma'ana abu daud da at-tirmidhi da an-nasa'i da ibnu majah waɗannan littattafai wanda su ne madogara game da abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yayi kokarin hada wannan littafi galibin hadisan da suke cikin wannan littafi daga cikin wadannan littattafai ya tankade ya rauraye ya zabo su. Sannan fa'ida ta biyar, duk wani babi da malam ke yi a cikin wannan littafi nashi, farkon hadisan da yake zawa da su galibi yakan zo da hadisan da suke cikin sahihai Bukhari da Muslim. Sannan bayan ya zo da hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim, malam yakan zo da hadisan da suke cikin As-Sunanul Arba'a, imma Sunan Abi Dawud ko Sunan Tirmidhi ko Sunan Nasa'i ko Sunan Ibn Majah ko kuma daga cikin sauran littattafai, wanda yin haka yana nuna cewa madogararsa akan wannan babi da ya gina waɗannan hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ba shakka game da ingancin su hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim. Fa'ida ta shida, wato malam yakan biyo baya bayan ya ambaci hadisi, in akwai wata illa a cikin shi malam yakan bayyana wannan hadisi yana da illa kaza. Ma'ana in hadisi ya zama hadisi ne dha'ifi, to galibi malam yakan bayyana cewa ga illar da ta sa wannan hadisi malamai suka raunana shi, sai ya bayyana illar da take cikin shi. Fa'ida ta bakwai, in hadisi ya kasance yana da mutaba'a da shawahid, ma'ana goyon baya, an samu riwayar ta zo ta wata hanya ta daban, ta zo ta wata hanya ta daban, to malam yakan yi nuni. In hadisi ya zamanto yana da shawahid, misali ana zaton cewa hadisin ya kadaita ta hanyar wani shi ya rawaito daga wani shi kadai, to in akwai wasu hanyoyi na daban da hadisin ya zo, to malam yakan yi nuni hadisin wani ma ya rawaito shi, sannan a rawaito shi daga bangaren wani. Sannan fa'ida ta takwas, malam ya jera wannan littafi nashi ya yi littattafai da babuka akan tsari wanda yake na littattafan fiqh. An gane ku, yanda malam ya jera wannan littafi ya jera shi ne kamar yanda malaman fiqh suke yin kutub sannan da al-abwab, wanda farko za a yi kitabun dahara, kafin gar bayan kitabun dahara wani kitabu yake biyo baya, wato shi ne kitabun sala har izuwa ƙarshe. To akan irin tsarin da malaman fiqh suka rattaba littattafan su na fiqh, akan haka malam ya jera wannan littafi ba dan komai ba, ko dan ya zamanto ya sauƙaƙa ga mai karatu. In kana neman wani dalili na wani hukunci, ko da ka karanta a cikin littafi na fiqh wannan kenan, in ka dawo a cikin wannan littafi na hadisi a sauƙaƙe zaka samu wannan dalili. Sannan fa'ida ta tara, malam da ya zo ƙarshen wannan littafi sai ya yi babi na musamman, sai ya yi wato wani babi na musamman shi ne kitabul jami fil adab, wato ya yi littafi na musamman akan abin da ya shahida dubba waɗanda suke na addini, ma'ana wanda ta hanyar wannan za ka karanci halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya karanta da al'umma. A takaice dai, shi wannan littafi ne wanda yana daga cikin zababbun littafi a ɓangaren abin da ya shahi duk wani littafi da aka wallafa, wanda ya kunshi dalilai waɗanda suke na hukunce-hukunce. Don haka ya dace ga ɗalibai su ba da hankulansu ƙoƙarin fahimtar abin da yake cikinsa, kuma da ƙoƙarin haddacewa, domin duk wanda ya haddace wannan littafi to zai fifita a cikin sa'aninsa, kamar yadda za mu iske a cikin muqaddima da malami. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal-batinati qadiman wa haditha. Madam Allah ya ji kansa na faɗa, shi ne yake cewa alhamdulillahi, dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, cancanta ne lillahi, ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin da ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Lafazin alhamdu kamar yanda malamai suka faɗa shine wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim, siffanta abin yabo da sifofi waɗanda suke na kamala tare da ƙaunarsa da girmama shi. Don haka akwai bambanci tsakanin alhamdu da kuma almadhu. Idan aka ce alhamdu shine ka ambata sifofin wanda kake yabo tare da girmama shi da san shi da ƙaunarsa, shi kuma almadhu shine a Hausa ake kira ziga, ka ringa ambata sifofi na yabo ga wanda kake zugawa, amma babu su kuma babu girmamawa, kawai haka ne kana ziga shi domin wata manufa taka, domin ka samu wani abu a hannunsa. An gane ku? Bambanci tsakanin kenan alhamdu. In aka ce alhamdu shine yabo, in aka ce yabo shine ka ambata sifofin wanda kake yabo kuma tare da kana san shi, kana kaunar shi, kana girmama shi. Amma in aka ce ziga shine ka ambata sifofi waɗanda suke na yabo, amma babu so babu girmamawa tare da shi. To dan haka shi kuma yabo gaba ɗayansa ba wanda ya cancanta a gode masa face Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi yake da yabo wanda yake mutlak. Me yasa? Saboda duk wani abu wanda yake tare da mu na ni'ima mun same shi ne daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma shi yake da sifofi waɗanda suke na kamala, domin babu wani aibi ko wata tawaya tattare da sifofin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi ne yace wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu shariikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min al-dhulli wa qadduhu takdira. Shi ne yace wa qulil hamdu, ce dukkan wani dangi ne yabo gaba ɗayansa cancanta ne ga Allah allazi lam yattakhiz walada, Ubangijin da bai rigida ba. Kaga duk wanda yake da ɗa, to wannan tawayayye ne kuma kasashe ne, yana buƙatar in ya kai wani lokaci a taimaka masa. Don ba kowa yake buƙatar ɗa sai wanda yake gajiyayye, wanda yake buƙatar a agaza masa. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ba ya da ɗa. Kaga wannan yana nuna kenan sifofin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sifofi ne na kamala, ma'ana mawadaci ne, baya buƙatar taimakon kowa da komai. Sai yace wa lam yakul lahu shariikun fil mulki, kuma ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa. Gaba ɗayan abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗaya mallakarsa ne, kuma shi kaɗai yake gudanar da lamuran duk halittun da suke cikin sama da ƙasa, babu wani wanda yake kama masa. Kaga wannan kuma sifa ce ta kamala, mulkin shi mulki ne wanda yake cikakke. Amma duk wani mai mulki, mulki ne tawayayye, yana buƙatar prime minister. A ƙarƙashin prime minister a samu ministoci, a ƙarƙashin su suma a samu gwamnoni, a ƙarƙashin gwamnoni a samu suma waɗanda suke mataimakansu. Sai ya ce wa lam yakul lahu waliyyun min al-dhulli, kuma ba shi da wani mataimaki wanda zai taimaka masa saboda kaskanci da kasawa. Don haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kasancewar sifofinsa sifofi ne na kamala, don haka shi kadai ya cancanci yabo wanda yake mulla. Kuma yabon Allah Subhanahu wa ta'ala yana da mahalli a cikin sammai, mala'ikun da suke cikin sammai sun yi yabon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, haka halittunsa waɗanda suke cikin ƙasai bakwai suna yabansa, suna gode masa. Kuma yabansa yana da farko, yana da zamani. Zamani na farko shine rayuwa ta duniya, zamani na biyu shine rayuwa wadda take ta kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahu alhamdu fil ula wal akhira. Lahu alhamdu shi ya cancanci yabo fil ula a nan duniya, wal akhira kuma shi ya cancanci yabo a gobe kiyama. Dan haka Allah ya faɗa mana karshen fadar yan aljanna, wa akhiru da awakum anil hamdulillahi rabbil alamin. A nan sai ya ce lillahi, wato ga Allah. Lamun a nan in ma ta zamanto tana fa'idantar da a rikicisas ma'ana duk wani yabo yabo wanda yake cikakke ta kowace fuska to ba wanda ya cancanta a yaba face Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma duk wani za a yabe shi bakin gwalgwadon iya abin da yake yayi na ni'ima amma Ubangiji ta'ala ta kowane hali shi yake banta da yabo sawa'an kana cikin hali wanda yake na yalwa ko kana cikin wani hali na kunci to ba wanda ya dace a yabe shi face Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ka dauki allamu anan kina adadin kisas cewa shi yake banta da yabo cikakke ta kowace fuska ta kowane hali kake ciki a matsayinka na bawa dole ne ka yabi Ubangijinka subhanahu wa ta'ala ko kuma ya zamanto anan wato lamun tana fa'idantar da al-istihqaq cewa Ubangiji ta'ala shi kadai ya cancanta a yaba ma'ana shine wanda ya cancanci a yabe shi saboda in ma wani ya baka wata ni'ima to wannan ni'ima da yayi maka ba a karan kanshi bane Ubangiji subhanahu wataala shine ya kaddara haka dan haka a karshe kenan gaba ɗayan yaban na komawa ga Ubangiji subhanahu wataala to shine anan malam sai ya ce ala ni'amihi zahirati wal batina akan ni'imomin sa waɗanda suke bayyanannu da waɗanda suke boyayyu ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala akwai ni'ima wadda take bayyananna akwai ni'ima wadda take boyayya sannan waɗannan ni'imomi waɗanda suke bayyanannu da boyayyu akwai ni'ima wadda take hissiya akwai ni'ima wadda take ma'anawiya misali akwai ni'ima wadda Allah ya mana wadda ba yanda za a yi rayuwarin ta dure sai ta hanyar ta shine ci da sha da tufafi da mazauni da sauransu wannan duka ni'ima ce wadda take a bayyane daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan akwai ni'ima wadda take koyayya wadda ido baya gananta akwai ni'ima ta koshin lafiya akwai ni'ima wadda take ta karfin jiki da kuzari sannan ni'ima ma'anawiya akwai ni'ima wadda take ta ilimi ilimi wanda yake na addini wannan babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wadda zaka koyi ilimi na addini sannan ka karantar da shi sannan akwai koyayya shine komawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da dogaro gare shi to shine anan malam yake gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ni'imomin da ya jaddada mana ni'imomi waɗanda suke bayyanannu da ni'imomi waɗanda suke koyi kamar yadda yake faɗa alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina ash-shahid wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina Ubangiji ta'ala shine ya cika ni'imomin sa akan ni'imomi waɗanda suke bayyanannu da waɗanda suke koyayyu shine sai malam yace qadiman wa haditha waɗanda suke dadaddu da waɗanda suke fararru domin tun lokacin da Allah ya halicci bayinsa wato suna cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ni'imomin a kullun sabanta suke har mutum ya koma zuwa ga Ubangijinsa a kullun akwai sabuwar ni'ima tattare da mu daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin aka ce ni'ima abinda kake bukata in Allah ya hada ka da shi wannan ni'ima ce abinda kake tsoro kake ki kake kyama idan Allah ya nisanta ka da shi ita ma wannan ni'ima ce shine sai malam yace wassalatu wassalam wato yaban Allah da amincinsa su tabbata ala nabiyihi ga annabinsa wa rasulihi da manzansa aha wato Muhammad shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai ce wa alihi da mabiyansa wa sahbihi wato da sahabbansa tare da cewa akwai hadari kenan nan ne ya kamata a dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.